tawagar mai kwashewa au tawaziru kuke zima hai wai bi yan ba wai bi yan ba ban dau wani sashin ba ashe bana tafiyar mu kun gaba duk yaro ba wai bi yan ba ban dau wani sashin ashe bana tafiyar mu kun gaba duk yaro
Why me?
She's a lucky.
Tell me.